a ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation Ancient Tafki a karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki 10. Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki. Kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga wanda ya fidda sanarwa akan haka ya ce an fafata ne da mayakan na Boko Haram a yankin kogin Komadugu da ke tsakanin Najeriya da Nijar a bangaren Goskeru kimanin kilomita 30 daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su, inda sojojin suka tunkari 'yan Boko Haram din gadan-gadan. Kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko, suka kuma rugurguza motocin yakin su guda 6 na 'yan ta'addan. Kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai. Wasu daga cikin mayakan na Boko Haram da sun hakura da wannan yaki, inda suka ruga a guje zuwa yankin Gashigar ta bangaren Najeriya. Kawo lokacin da nake hada wannan rahoto kuma sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su. Rundunar yankin tafkin Chadin kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na Boko Haram a yankin Abadam wuraren Malam Fatori ta bangaren Najeriya. Sojojin sun kashe 'yan Boko Haram 13, sun karbo manyan bindigogi 20 da wasu karin bindigogin harbo jiragen sama guda 5 da kuma akwatunan harsasai. Sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaki guda 5 na 'yan Boko Haram din, sannan sun kwato karin wasu motocin yaki guda 3 da bindigogin machine gun guda 3 da gurneti 3, sannan an cafke daya daga cikin manyan mayakan na Boko Haram. A halin yanzu kimanin mayakan Boko Haram guda 40 kenan suka kashe a ci gaba da wannan sabon farmaki mai take Operation Ancient Tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin tafkin Chadin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.